Wasu ma'aikatan Najeriya kenan ke gangamin bikin ranar ma'aikata daya daga cikin manyan titunan birnin Lagos kamar dai sauran ma'aikata daga sassa daban-daban na duniya. Ma'aikata a Najeriya na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da karancin albashi da rashin kulawa wajen aiki da kuma rashin makomar aikin baki daya. To ko menene ra'ayin wasu ma'aikata da ma'aikatan Najeriya game da wannan rana?
Nobody is trying now. They know everything is going to be okay order. If the government can be able to put a control price.
Wannan malami yace dai ko shakka babu muna farin ciki da wannan rana kuma ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari na kayyade farashin kayan masarufi a kasuwanni maimakon karin albashi domin hakan shine zai bayawa ma'aikata cin gajiyar irin kudaden da ake musu kare ita kuwa wannan ma'aikaciya cewa ta yi
where we can review all our activities from the past and then come together and think about different issues in our unions.
Muna wannan gangami domin bikin ranar ma'aikata kamar haka domin karawa ma'aikata kwarin gwiwa da kuma kwato musu yancin su. A bangare daya dai ma'aikata dake kamfanoni masu zaman kansu na ganin karin albashin zai haifar da rufe wasu kamfanonin masu zaman kansu ko kuma sallaman ma'aikata daga aiki kamar da Comrade Musa Wishishi ya sheda mani.
A gaskiya wasu kamfanoni ba za su biya wannan albashin ba. Wannan abin da zai kawo zai samu za a samu wanda wasu za su bar ma za su kulle kamfani in da kace za su biya wannan kudin saboda abin da ake samu da back yadda aiki yake kamar a ce maka gefen Clarion Forwarding Agency ka gani yanzu ba aikin da ake samu kamar da saboda haka dai yafo ba da za su biya wannan kudin nan akan 30,000 minimum wage wasu sai su rufe kamfani ko kuma dole ma'aikata su hakura da yadda ake da yadda suke samu saboda aikin babu shi on ground.
Lokacin bikin ranar ma'aikatan na yau dai ministan kwadagon a Nigeria Dr. Chris Ngigi ya umarci gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu su hanzarta fara biyan albashi na mafi karanci na 30,000 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da shi ba tare da bata wani lokaci ba. Taken bikin na bana dai shine shekaru 100 da gwagwarmayar neman yancin ma'aikata a duniya baki daya. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.